كهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To idan jama'a basu manta ba, muna karatu a cikin littafin Umdatul Ahkam al-Kubra ta al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. Muna karkashin Babul Imama, wannan kuma shine kasar na 24 daga cikin jerin giyar karatutukan wannan littafi. Yanzu da muke magana daren Lahadi, wato daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 11 ga watan Zulqa'ida hijira na da shekara 1428, daidai da 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2007. Za mu tashi akan hadisi na 176 bayan mun karanta ainihin hadisin Abu Huraira, wanda yana daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa idza ammana al-imamu fa aminu, idan liman yace amin kuma ku ce amin, sai ya ce fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, domin wanda fadar shi ga amin ta dace da ta mala'iku, kamar yadda yake a cikin wani hadisi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman yace amin kuma ku ce amin, sai ya ce ba dan komai ba, saboda sabda kuka ce amin, liman yace amin, mala'iku ma suna cewa amin. To a daidai lokacin da mala'iku suka ji ghairil maghdubi alaihim waladdallin, su ma za su ce amin. Idan daidai amin din ku mamu da shi liman, idan suka dace duk wanda nashi ya dace da na mala'iku, sai a gafarta mishi ainihin wato zunuban shi. Wannan yana nuna ainihin alakar hadisin da babin limanci shine a zahiri yake. Shine shin da liman da mamu za su yi amin a lokaci guda ne? Wannan ita ce ingantacciyar magana. Da liman da mamu za su faɗi amin a lokaci guda. Hikimar da ke cikin haka shine da liman da mamu duk suna son su dace da faɗin mala'iku ne. To kaga in liman ya fara yi sannan mamu suka yi ta yi, liman ne zai dace kenan, mamu ba su dace ba, ko mamu su dace liman bai. Sace ba, dan haka so ake da zara an faɗi ghairul maghdubi alaihim waladdallin, sace amin. To ita amin din da ike ba Qur'ani ba ce, ba ka'ida ake mata na tajwidi na Qur'ani ba. Wasu suna katewa akan cewa sai dai a faɗe ta a yadda maddojinta suke a ka'idoji na tajwidi, ake amin. A yadda ya zo a sunna shine mad janta ake gaba ɗaya, a ja a sannan a ja min ɗin. Ina fata an gane. Addu'a ce, ma'anarta shine Allahumma stajib, Allah ka amsa. Ina fata an gane. To sai kuma wani hadisi na Abu Huraira wanda zamu tashi aka, inda yace an Abi Huraira ta qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi min as-saffil awwal. Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan ya karanta ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala sai ce amin hatta yasma' man yalihi min as-saffil awwal, har wadanda ke sahun farko, wadanda ke dabda shi suke bayan shi, har su ma sai sun ji fada amin din shi. Malam ya ishara ga dalil, wato al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi. A kasa Malam Samir sai yace da'ifun, sai dai wannan hadisi yana da rauni. رواه أبو داود أبو داود أن يرويكو شعلم بحديثي تأريت رد 34 من طريق بشر بن رافع فهن يولم رواية حديثي ميسونة بشر الرافع عن أبي عبد الله لدى أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة شي أبو عبد الله ابن تنبطا أبو هريرة في مالا سميريتي وهذا سند قال عنه البوسيري ومن إسناد hadisin nan. To bari ku ji abin da Busiri ya faɗi fi misbahiz zijaja, a cikin littafin shi mai suna misbahiz zijaja, a cikin takadda ta 56 shine yasa kafin, sannan fuskar takadda ta ainihin farko. Idan littafin da kake hujja da shi manuscript ne, wato rubutun hannu ne, to baka cewa shati, ana kirga shi da takarda ne sai a ce takarda ta daya to takarda ta daya tana da shati a da shati ba alwajhu a walwajhu ba sai kuma ka ce alwaraqatu thaniya takarda ta biyu ita ma tana da wajhu a da wajhu ba ina fata an gane shine abin da ainihin malamin yayi anan gurin to amma za ka yi mamaki wannan littafi a iya sani na an buga shi so biyu bugun farko da aka yi malam muntaka kumasi wannan babban malami na nan zaria shine ya zauna ya ainihin buga shi a cikin mujalladi hudu misbahu zujaja fi zawaid ibn majah wato shi littafin al-imam al-busiri ba busiri ne al-burda ba busiri malamin hadisi ya tattara hadisan da ibn majah ya ruwaito su waɗanda suke ƙari ne akan bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i shine ma'anar zawaid ibn majah ay zawaid ibn majah ala al-kutub al-khamsa ƙarin hadisan da ibn majah yake da su waɗanda ƙari ne waɗanda sauran littafai biyar ba su da su to malam muntaka kuma shi yayi ta hakikin wannan littafi amma da kanshi ya kawo uzuri a muqaddimar sai yace hadha shibhu tahqiq wannan jirwaye ne ne kamar wanka game da tahqiqi wato yayi aikin ne a hali biyu halin farko yace wannan lokacin ne ya fara shiga cikin harkar ilimin hadisi ma'ana kaga akwai rashin kwarewa da gogewa domin abin da ya kai shi kowa ya san malam muntaka kuma shi zaman shi a nan Najeriya tariqar tijaniya yake bi yace sai ya ji Nasiruddin al-Albani yana da wasu maganganu game da tariqa ta tijaniya to madadin ayi irin dabi'a irin ta nan Najeriya shine in ka jiwa ne kai kai raddi ci yayi raddi sai yace sai ya je ya neme shi sai suka zauna da suka zauna sai ya fahimci to ashe wannan da'awa ana kira ne zuwa a zo a bi al-Qur'ani da hadisi a bisa kuma tafarkin malamai waɗanda suka rayu tare da annabi sune sahabbai sai yace to ai shi ma ya yarda da wannan da'awar in dai haka ce wannan labarin ba ni na kaga ba shi ya rubuta da hannun shi a muqaddimar wannan littafin da kuma muqaddimar littafin shi al-kawakibul wahaja sharhin da yawa ibn majah wanda ya fara buga shi tun yana da rai a mujalladi na 1 da na 2 a cikin muqaddimar al-kawakibul wahaja sai yace yo ai wannan aqidar da Albani yake kira zuwa gare ta mu ma ai an yi irin wannan aqidar a kasar mu a zamanin dan hodiyo sai ta kawo zantutukan dan hodiyo da littafan dan hodiyo yayi ta kawo littafan Ibn Taymiyyah to sai ya zama muntaka kuma shi yana daga cikin salafiyar wannan zamani amma ya lal asaf da yawancin ƴaƴan shi ba su sani ba da yawancin almajiran shi ba su sani ba da yawancin mutanen Najeriya ba su sani ba to wallahu alam shi dai kullum abin da muke mishi addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi Allah ya mishi tukuici da aljanna mafi girma a ranar gobe alkiyama amma shi kam bai tsaya gefe guda yace yaya Albani zai ce kaza yaya sai ya je samu Nasiruddin al-Albani din suka zauna suka tattauna suka fahimci juna shine yace to ai wannan aqidar babu tantama babu shakka akan ta to shine sai ya ce wa Albani shi ma zai shiga wannan hidimar wato hidima ga manzon Allah hidima ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sai yace bari ya samu littafin da yake dama dama ma'ana littafin da yake mai littafin gogagge ne dan abin da ya rage a dan karasa wasu abubuwa shine sai Albani ya bashi nuska ta rubutun hannu ta misbahu zijaja da ya dauka shine to shi da kanshi da ladabi irin na malamai da kuma tawali'u irin na malamai da kuma in ka san kanka ka san kimar kanka kafi kowa sanin mutuncin ilimi shine da yazo muqaddimar littafin sai yace hadha shibhu tahqiqin wannan jirwaye ne mai kamar wanka game da tahqiqi game da gyaran wannan littafi amma ba wai tahqiqi ne sosai ba to kun ji matsala ta daya da littafin ya samu matsala ta biyu ita ce da aka zo buga littafin sai kuma wajen bugu akai kurakurai da yawa shi wanda ya aikin dama saban shiga ne a aikin kun fahimci wannan saban shiga ne ga aikin sannan da aka zo wajen buga littafin kuma su kuma masu bugawa a madaba'a ta inji su kuma sai suka yi kurakurai da yawa to tafiya ta Saudiya bana sai naga wani malamin hadisi ya dauki littafin yayi mishi aiki da tahqiqi kyakkyawan aiki kuma ya ainihin buga shi gaba ɗayan shi ya matse shi a cikin mujalladi guda to ban san me yasa Samir a wancan lokacin yayi hujja da rubutun hannu ba sai abu daya da na taba tambaye shi wanda Samir gogaggen malami ne game da tahqiqi a cikin tahqiqin shi da yawa bulugul maram
za ku ga tun daga farko har ƙarshe da yayi hujja da Subulus Salam bugun inji ba sai rubutun hannu yake hujja da shi. Sai na tambaye shi me yasa baya hujja da Subulus Salam bugun inji sai rubutun hannu, sai ya ce saboda bugun injin na Subulus Salam a yanzu yadda yake ba a haka asalin san'ani ya yi shi ba, ba wai yana nufin an ƙara ko an rage, ya ce sai dai san'ani baya rubuta hadisan bulogul maram ɗin, ba kuma yayi yanko su in zai yi sharhi, sharhin kawai yayi. Ko kun fahimta? Sharhin misali yanzu a tafsirin Qur'ani ai za a rubuta alhamdulillahi rabbil alamin, sannan sai kaga an zo an ware kalma alhamdu sai a fassara ta lillahi, a fassara ta ko to san'ani bai yi haka ba, shi sharhin kawai yayi bai rinka dibo matanin ba ko kadan. To duk Subulus Salam din da ka duba yanzu zaka ga ana kawo matanin hadisan bulugul mara, sannan ana rinka yanko sharhi, ana yanko matanin ana sawa sannan a sa sharhi, sai ce to a yadda yake da taka tsantsan na danganta magana zuwa ga mai ita, yace dan haka sai yake koma zuwa ga rubutun hannu, sai yake koma zuwa ga rubutun hannu, in ya koma zuwa ga rubutun hannu sai ya nakalto, ba wai dan yana ganin an ƙara wani abu a tsabar taka tsantsan ce. Ina fata an gane. Yawwa, to anan abin da nake tunani ɗayan abu biyu, ko dai yana da waccan nuskar ta Ibn Majah, bari zan yi mishi magana in Allah so yi, shin yana da waccan nuskar ta Misbahuz Zujaja waccan ta muntaka kuma si tare da yana da ita, amma mai yiwa ya kauce masa yake amfani da ta hannu ko kuwa bai da ita. Ina fatar kun fahimta. To shikenan mu koma kan magana da muke, wannan dan wani ratse ne muka tattauna matsaloli na ilimi. Busiri yace isnaduhu isnadun da'ifun, isnadin wannan hadisi mai rauni ne domin Abu Abdullah, shi Abu Abdullah din can wanda aka ce dan gidan babban Abu Huraira ko, sai yace la yu'rafu haluhu, ba a san halin shi ba, la yu'rafu haluhu, in aka ce la yu'rafu haluhu ya zama mastur kenan, wato mutumin da yake hadisin shi zai zama da'ifi in bai samu ainihin wata shaida ba. Wa bishrun, bishir din kuma shi almajirin wannan Abu Abdullah, shi Abu Abdullah an ce ba a san halin shi ba, shi kuma bishir din fa ba afahu Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce mai rauni ne. Wa qala Ibn Hibban, Ibn Hibban ko cewa yi yarwil mawdu'at, yana ruwaito hadisan ƙarya, ka annahu kana almu'tamad laha, kamar ma shine madogarar hadisan ƙarya, kamar ma duk wanda yayi wa annabi ƙarya to kamar ma shine asalin madogarar kan, kaga wannan kam ya kifi, Allah ya kiyaye. Haka wannan lafazin hadisi da'ifi ne jama'a, inma kadai abin da yake hukuntawa inda ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana fadin amin, fadar da yake har yayi ta da karfi har sahun da ke biye da shi suna ji. To amma kuma yayin da haka ta faru zaka zo zaka ga ainihin wato ga wasu riwayoyi wadanda ko kuma ga riwayar da muka yi wadda dinne yake cewa idza ammana al-imamu fa aminu, wannan yana nuna liman zai yi ta amini ame a bayyane, to wannan ya isar mana insha Allah ta'ala, domin lafazin hadisin da ainihin zai biyo baya shi kuma ainihin zai fito mana da mas'alar karara akan in dai daga sauti ne to wannan hadisin ya wadatar gashi. An wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama idza qara'a wala dhallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Wannan sahabi mai suna Wa'il dan Hujr, Allah ya kara mishi yarda, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qara'a wala dhallin, annabi ya karanta wala dhallin qala amin sai faɗa amin wa rafa'a biha sautahu, kuma yana daga muryar shi wajen faɗin amin din. Kun ga wannan hadisin ya wadatar mana game da wancan, mala yace Abu Dawud ya fitar da shi gashi a kasa, kuma yace sahihun, shi wannan hadisi mai inganci ne, rawahu Abu Dawud, Abu Dawud din ya rawaito shi a lamba ta 932, Allah ya taimaka. Sannan sai kuma hadisi na gaba yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasitul imama wasuddul khalala, akhrajahu Abu Dawud. Abu Hurairah, Allah ya kara mishi yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wasitul imama, kusa liman a tsakiya. Ina ma'ana kusa liman a tsakiya? In aka zo sahu a masallaci ko ba a masallaci ba, ba wai ana nufin liman ya shiga cikin tsakiyar mutane kamar limamiyar mata ba, a ana nufin ya zama a kiyasin sahun, to saitin da liman zai tsaya ya zama yana daidai da tsakiya. wasuddul khalala, sannan kuma ku toshe kafafan da ke tsakanin ku, kar ku zauna rama-rama a cikin sahu. Akhrajahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi, gashi a kasa mala yace da'ifun, shi ma kuma hadisin mai rauni ne. Rawahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi a lamba ta 681 fi sanadihi Yahya ibn Bashir ibn Khallad, a cikin isnadin shi akwai Yahya dan Sa'idu dan Bashir dan Khallad, wa huwa majhulun, shi kuma majhuli ne. An ummihi, ya ruwaito hadisin a cewar shi daga mahaifiyar shi, wa hiya majhulatun ayban, ita ma uwar ba a santa ba. Naka ce majhuli, ana nufin mutumin da aka ji sunan shi a cikin hadisi, ba wanda ya taba jin shi sai a wannan wurin, dan haka ba a taba jin shi a ko ina ba, ba lallai a san halin shi. In ko zan an ji sunan shi a wurare biyu, halin shi ne ba a sani ba, shine suke cewa majhulul hal ko kuma mastur. To shi yafi dama-dama dukkan isnadin da aka ce wannan isnadin akwai majhuli kamar wannan, to wannan ba za a yi istishhadi da shi ba, ba za a dauko shi a hada da wani mai dama-damar ba. Amma wanda aka ce fil isnadin mastur kamar wancan, idan mutumin da ke cikin isnadin masturi ne, ina fata an gane, to wannan ainihin yana da dama-damar da za a iya ainihin wato yin hujja da shi in an samu a hada shi da ainihin wani. Allah ya taimaka. Dan haka wannan hadisin ma da'ifi ne jama'a, amma wannan ya nuna kenan liman ya tsaya inda ya ga dama ko hagu ko dama, a'a, anan kuma sai ka ce as-sunnatul ma'huda wal ma'mula anin nabi sallallahu alaihi wasallama hiya tawsitul imam, sunnar da aka samu a aikace wanda sahabbai suka saba da ita, yan baya suka ruwaito daga gare su a aikace, liman yana tsayawa ne a tsakiya din. Ina fatan mun gane, liman yana tsayawa a tsakiya. Amma wannan tsayawa a tsakiya ba lallai bace da za a samu wani wuri da zai zama shagidadde ne sai liman ya zama yana daga hagu ko yana daga dama, babu laifi. Ko kun fahimta jama'a? Akwai halayen da yake koda shari'a ta cewa ta lallai ayi kaza, in aka samu akasin haka fa, saboda larura za a iya saba, balle shari'a bata ce lallai haka ba. Akwai masallatan da zaka je ka gansu ko sun kasance a wani lungu ne sun shagide, sai ka gan aka hada sahu liman ya koma gefe guda, ko to babu laifi insha Allah, dan haka ta faru. To sai hadisi na gaba kuma wanda shine na 179, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salasatun la tuqbalu lahum salatun, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mutane uku ba a karban sallar su. Ar-rajul ya ummul qauma wa hum lahu karihuna, mutumin da yake wa mutane limanci a halin suna kyamashi, suna kin shi, ba sa son limancin shi. Wal rajul la ya'ti salata illa dibaran, da mutumin da baya zuwa sallah kullun sai lokacin ta ya wuce, ya'ani ba'da an yafutahu alwaqtu, sai lokacin shi ya wuce, kullun sai lokaci ya wuce sannan yazo, kullun sai an gama sallah sannan yazo, kullun sai an gama sallah. Wa rajulun ay itabada muharraran, da mutumin da ya kama da ya mai da shi bawa, kamar wadanda kidnappers an gane, da wadanda suke sa child labor din nan da ake ta surutu a radio, je su kama yaro da ne yana da uwar shi yana da uban shi, sai je su ta sashi aikin wahalar da zai zama ba shi da bambanci da bawa. To a zamanin da abin yafi shahara, wani zai zo yana tambaya ku ne, kamar yadda aka yi wa Salman al-Farisi, Salman zuwa yi yana tambaya kawai, da Allah ku taimake ni, na ji za ku je gari kaza, kun san wuri kaza, da Allah ku tafi da ni mana, har suka karbi kuɗi da kuɗin wahalar da za su yi mishi, kamar ka ce kuɗin mota, da suka tafi kawai shi kenan, sai aka kama shi aka bubbuge shi aka daure sai aka saiwa da wani shi. Ko kun fahimta? To wannan hadisi gashi al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah su suka rawaito shi, shi ma kuma malam yace da'ifi. To za ka yi mamaki me yasa malam yake raunana hadisan nan? A'a, dama shi malamin da ya rubuta wannan littafin, in ma yana da masaniyar waɗannan hadisan da'ifai ne, yana so ya kawo su cikin littafin ne don a san su, a san kuma masu rauni ne, ko kuma ya rubuta yana ganin cewa ba da'ifan ba ne, amma za su iya zama waɗanda za a iya ainihin hujja da su. Amma aikin da shi malam yake a matsayin shi na editor, ina fata an gane, a matsayin shi na muhaddiq, shi ne me ya fito ya bayyana cewa wannan hadisin da malamin ya kawo to bai inganta ba, kuma baya cewa bai inganta ba kawai, sai ya ce saboda wane ne ya rawaito shi, wannan kuma ga halin shi yana da matsala kaza. Ina fata an gane. To Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito hadisin, malam samiru a kasa yace da'ifin rawahu abu daud wannan hadisi da'ifi ne abu daud ya rawaito shi a lamba ta 593 wa ibn majah da al-imam ibn majah a lamba ta 970 daidai wa fi sanadihi abdurrahman ibn ziyad al-ifriqi a cikin isnadin shi akwai abdurrahman dan ziyad al-ifriqi dukkan daliban da ke sauraron wannan karatun na ba su a matsayin aiki da assignment je su yi bincike game da abdurrahman dan ziyad al-ifriqi su karanta litafin tahzibut tahzib da litafin sirr alamin nubala da litafin tahzibul kamal da litafin ainihin wato litafai na tarihi kamar sirr alamin nubala ku karanta dan ku yi kyakkyawan fahimta akan wannan mutumin domin yana daga cikin mutanen da malamai suke yawan tattauna maganganu dangane da me ta kamai mai game da halin mutumin nan amma ingantacciyar magana ce wannan mutumin mai rauni ne Abdurrahman dan Ziyad al-Ifriqi wa Imran al-Mu'ashiri da kuma Imran al-Mu'ashiri su biyu suka rawaito wannan hadisi malam yace wa kilahuma da'ifun dukkan su biyun masu rauni ne wal jumlatul ula amma kuma jumlar farko ta hadisin sahat fi ahadisa ukhra wannan jumlar ta inganta a cikin wasu hadisan daban wata jumla ita ce salasatun la tuqbalu lahum salatun ar-rajulu ya'ummu al-qawma wa hum lahu karihuna wannan ya inganta a cikin wani hadisin amma a wannan hadisin dai wannan hadisin gaba ɗayan shi bai tabbata ba mun fahimta Allah ya taimaka to shikenan yayin da wani hadisin bai tabbata ba amma kuma mun ji jumlar farko ta tabbata to kullun zaka limanci mutane sai ka duba mutanen nan ba sa kaunaka eh to ka hakura da limancin dalilin mu akan haka shine wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito a masallacin Quba suna da limami sai ya dauko wata dabi'a da ba sa so shine kullun ya gama karatun Fatiha madadin ya fara surar da zai yi sai ya fara qul huwallahu idan ya gama qul huwallahu sannan sai ya karanta surar da yake so in ya tashi raka'a ta biyu sai ya karanta Fatiha madadin ya fara surar da yake so sai ya karanta qul huwallahu sannan sai ya yi surar to kaga yadda ɗan adam suke in ba haka ba sai kai hakuri ba qul huwallahu mecece Qur'ani ce to kuma mu sai ku hakuri a sai suka fike me yasa liman yake yin haka imma yayi surar da zai yi ko kuma ya rinka yin qul huwallahu amma mu ba ma jin dadin kullun sai yayi qul huwallahu sannan kuma sai yayi wannan sai suka gaya mishi sai gaya mai sai yace shi kuma ba zai bari ba ko dai su rinka karban limancin shi a haka Fatiha qul huwallahu sannan ya alamtara kaifan alamtara kaifa zai Fatiha qul huwallahu sannan ya la ilaha in ita zai yi Fatiha suratu Ali Imran Fatiha qul huwallahu Ali Imran Fatiha qul huwallahu suratul Nisa'i ko kun fahimta jama'a yace shi ba zai canza ba su kuma suka ce gaskiya ba sa so sai yace to ya hakura da limanci sai suka ce a to kai kasan kuma ba wanda ya kai ka iyawa to yanzu ba ai kenan dole su sai suka hakura suna jin zafi amma kuma haka shi ya ci gaba ana nan sai annabi ya kawo ziyara masallacin wannan yana daga cikin abubuwan da ke kashe fitina nayi irin wannan lecture da zan bada labarin ta yanzu kuma ita ce nake nufi a jiya da a ce a wurin da aka samu lecture anan ne da ita zan yi ita ce manyan malamai su rinka kai ziyara zuwa ga makarantu da masallatai na almajiransu kuma in suka kai su kafa kujerar tattaunawa tsakanin shi limamin da yake dalibin babban malamin da kuma jama'ar shi yadda in wani na da kuka to yanzu kololuwa ya zo supreme malam ya zo ko ma'ana manya-manyan malaman sun iso da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wannan wurin jama'a yayi sallah a wurin dama a cikin hadisin Bukhari an ce duk ranar asabar annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa masallacin Quba saboda haka annabi da yaje sai suka ce alhamdulillah da maliman yana yin wata dabi'a mun ce ya bari ya ce ba zai bari ba mu kuma shi muke so da limanci wata dabi'a ce in yi Fatiha kafin yi surar da yake so sai qul huwallahu haka yake diman da'ima sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai adalci annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce mishi kada ka koma ba kada kai kaza kada kai kaza su kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce musu ashe ba ku san qur'ani ashe kuna gaba da qul huwallahu a'a annabi duk bai kalli abubuwan ta haka ba sai yace wane kai me yasa kake yin abin da kake yi me ya hana ka bi abin da jama'a kake so sai ya ce ya manzan Allah ni ina son kul huwallahu ne yanzu ya kawo hujja ina son kul huwallahu ne dan haka duk sallah sai nayi ta nake jin dadi sai annabi ya ce hubbuka iyyaha adkhalaka Allahul janna san da kake mata ya shigar da kai aljanna to yanzu ya rage kuma mun kun ji limamin ku dan aljanna ne ko ku bi shi sallah kuma ya ja ku ya kai ku aljanna ko ko kuma ku daina bi shi sallah to ku je ku lalabo limamin da sai an yi canke yanzu annabi garanti ya tabbatar da cewa liman dan aljanna ne dan haka shikenan to sai suka ji a ashe to tunda abin haka ne sai suka hakura wannan hadisin ya nuna mana ya halatta a gwama surori biyu a raka'a daya kuma ya halatta ka dauki wata sura da kake kauna ka rinka yi ba kai laifi ba kul huwallahu ce ko ba kul huwallahu ba dan ta iya yiwa kai kuma kul a'udhu kake so amma abinda ake so shine ka duba zai kai ga tsawaitawar da zai cutar da mamunka to sai mu koma nasoshin da muka karanto a baya a wannan littafin wato da a ce suratul fajr ce wadda take da aya 30 ko 31 ko makamantan haka ka zo ka gama karanta ta sannan kuma ka ce zaka karanta suratul baqara kaga zaka cutar da mutane to anan yanzu kawai mutanen za su yi jayya da kai kuma su yi nasara akan ka amma qul huwallahu da take da ayoyi guda hudu ko rabbul falaq ko rabbun nas da irin waɗannan idan ita ce kake hadawa da wata to anan baka da laifi ina fata an gane wannan abu na farko kenan abu na biyu kai abu na farko mun ce fa'idar wannan hadisi ya nuna za a iya hada sura fiye da daya ko kamar sura biyu fa'ida ta biyu kuma mun ji cewa yin hakan din ya halatta in ba cutarwa fa'ida ta uku ita ce abinda na fadi manyan malamai su rinka kai ziyara ga kananan masallatai da makamantansu saboda kawo ziyara da warware matsaloli to isharar da nake muku ita ce akwai wani kasar ne da ne sai dai a takaice ne na wasu mata bai wuce minti 45 ba ma ko minti ko kasa da haka ma kadan haka akan yadda ya kamata manya su rinka kai ziyara gidan auren ƴaƴansu domin warware matsalolin da ake tawakkui ake anticipating ake sa rai ko ake tunanin za su faru misali ka aurar da ƴarka sai ka rinka kana kai ziyara gidanta danka yayi aure sai ka rinka kana kai ziyara gidan wannan ya zo a cikin sunnan annabi da sahabbai da sunnan annabi Ibrahim annabi Ibrahim dan shi yayi amarya sai kawo ziyara da ya kawo ziyara sai ya tambaya ina mai gidan fa tace ya fita farauta yaya rayuwa tace ba dadi me kuke ci tace wuya tace to Allah ya kiyaye idan ya zo kice canza kyauran kofar shi da Isma'il ya dawo yace mata mun yi bako gidan nan tace eh wani dattijo ya zo kaji sufai shi kaji sufai sai yace ai babana ne mahaifina ne me yace a yace in gaishe ka bayan gaisuwa ya tambaye ni rayuwa nace ba dadi me muke ci kuma nace wuya kawai muke ci ba wani abu da muke ci yace in ce ka canza kyauran kofar ka ku duba kofa daban kyauran kofa daban kofa ita ce wannan hudar kyauran fa shine wannan galangalan din ko katakon to ka canza kyauran kofar ka dan haka sai yace to babana yace in sake ki kenan yana ta fice dan haka tafi gidanku na sake ki da Ibrahim ya sake dawowa alaihi salatu wassalam sai zo sai ya samu dan ya sake amarya kun ga wannan yana nuna maka dabi'ar salaf ina sai aure ba sai sun halatta jama'a ba ya za a sata so dattijo tun daga Palestine tun daga Maiduguri ta fata ko daurin aure dan dattijo ya huta kai auren ka Allah ya sa albarka ka na fada kai sai aure idan ma bai sani ba ya aure shi kenan Ibrahim ya bayyana sallama sai amarya ta fito ke ce mata dana yanzu eh yaya rayuwa tace alhamdulillah me kuke ci sai tace nama da me da ruwa ga nama ga ruwan zamzam ce Allah kai musu albarka game da nama Allah kai musu albarka game da ruwan zamzam da Ibrahim ya dawo da Isma'il ya dawo ya tambaya yaya kaza kaza dai ta bada labari ita ma sakon shine baban menene ya ce in ce ka rike kyauran kofar ka da kyau sai ce babana ya umarce ni da rike ki da kyau kenan kaga anan sakon shine me manya su ziyarci gidajen auren ƴaƴansu maza ko mata don su rinka tafaqqudul ahwal binciken hali don kawo maslaha ba kuma kije gidan ƴarki ko kaje gidan ƴarka don me don karbo kudin zubin adashi ba dan maslaha yi mata nasiha da yi mata fada annabi sallallahu alaihi wasallama wata ne ya shiga gidan Fatima da ya shiga gidanta sai ya same ta tana fushi ya akai sai tace Aliyu ne ya bata mata rai shine suka dan yi tankiya sai tace to tafi din shine ya fushi ya fita annabi ya tura wani mutum tafi ka nemo mana Aliyu aka tafi nemo Aliyu gaba ɗaya ba a same shi ba sai aka same shi a masallaci ya kwanta kada ga annabi ai an same shi yana kwanta a masallaci kaza kaza annabi sai ya tafi da kanshi ya same shi sai ya ce qum ya abat turab tashi ya kai baban turba sayyidina Ali yace ba ai mishi alkunya da tayi mai dadi fiye da wannan ba a rayuwar shi ane mai alkunya da Abul Hasan baban Hasan amma ya fi jin dadin Abul Turabi fiye da Abul Hasan saboda wannan alkunya ta musamman ce manzon Allah ya mishi kira shi suka zo gida aka zauna aka yi sulhun su ina fata an gane waɗannan hadisan da wannan da wancan na Annabi Ibrahim duk Bukhari ya ruwaito su sannan sahabi Amr dan As yayi wa dan shi Abdullahi dan Amr aure Abdullahi dan Amr dan As kuma ustazu ne karatun Qur'ani yake dare da rana azumi yake kullun baya shan ruwa azumin nafila saboda haka an yi mai auren ga sanfaleliyar budurwa ga ta lafiya ga ta komai amma kuma ba mijin baya bukatarta kullun yana azumi da rana da daddare yana karatun Qur'ani yana sallah ma'ana ustazu ne to ranan sai uban ya kawo ziyara da yazo sai ya same ta ga ta nan kaca-kaca ba ta gyara jikinta ba wani abu ba wani abu ya lafiya ta ce to danka Abdullahi bai da wata bukata ta da daddare kwana yake ta tahajjud amina lillahi fa tahajjud bihi nafilatan nafila yake da daddare yana karatun Qur'ani da rana kuma wuni yake azumi nafila ba ran da yake shan ruwa to menene zan yi ado dama wa zan yi wa adan dama shi zan yi wa to bai da bukata ta shine sai ainihin abin nan uban ya dauki mas'ala sai kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akai wadannan nasiha akai mishi fada ya zan ya bata haƙƙinta kuma ya rinka ba jikin shi ma haƙƙi in kana sallah kullun da daddare baka bacci kullun kana wuni azumi to kana cutar da jikinka shi ma baka bashi haƙƙin shi matarka baka ba ƴaƴanka baka abin nan akai mishi fada me ya kawo wannan fa'idar shine ziyarar da uban yayi zuwa ga gidan ina fata an gane wannan ma Bukhari ya rawaito ku karanta Riyadus Salihin sayyidina Umar shi ma ya kimtsa yana zuwa gidan manzon Allah yana ziyarar Aisha Hafsa me yasa yake ziyarar ta yana zuwa yana ziyarar ta ne dan ya rinka tafakkut yana binciken halin da ake ciki rannan sai ya fara fahimtar ta dan fara fushi tana zumbura baki cewa ta lura Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dan fi damuwa da Aisha ita kaza kaza ita kaza kaza ta fara mita sai sayyidina Umar ya kwantar mata da hankali ki hakuri kake ga cewa ya fi kaza kaza ba komai ki hakuri ni babanki ne duk abin da kike so ki aiko mini zan sai miki kaza 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 yana lallashin ta haka yayi wannan yayi ya koma rannan sai labari ya zo mishi ashe jita ce yau ai Annabi ya saki matan shi dukan su guda tara sai ya ce shikenan Hafsa ta shiga uku dama na fada mata har daga nake zuwa nake fada mata har kaza kaza har kaza kaza sai ya tafi je ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ta ita ma jita ce kaji jita daga waje ce munafikai suka hada nan ta buga wurin su kai jita ta dawo cikin gidan Annabi ma jita kuma a kansu su ma matan ba su sani ba annabin ya sake su ne ko bai sake su ba su ne ba su sani ba Hafsa da Annabi Umar ya shigo sai ya same ta tana kuka yace to Annabi ya sake ku ne tace ni ma ban sani ba yace to me ban gaya miki ba na gaya miki a ƙarƙashin wannan Bukhari ya kulla babi akan babin da ke bayani akan uba ya rinka zuwa ɗakin ƴar shi ta gidan aure ya nemi mata wa'azi ya nemi mata nasiha idan kuka tattara waɗannan abubuwan za ku ga samar da irin wannan a cikin zamantakewar aure zai haifar da lumana da fahimtar juna da nagarta aure to haka samar da haka a cikin masallatai da makarantu da rassa na kungiyoyi da ke jihohi da kananan hukumomi da lunguna zai haifar da zaman lafiya shine kungiyar ku daga national headquarter daga Jos ne ko daga Kaduna sai a ce ai ga shugaban kungiya ya kawo ziyara ya zo reshen kungiya ya zo zai kwana biyu ya bi sallah ya ga yadda ake abubuwa ya kewaye makarantun islamiyya ya kewaye kaza ya binciki jama'a ya binciki malamai ya binciki komai ya yi nasihohi masu koke-koke su kawo sai ku ga wannan zai kawo zaman lafiya jama'a kun fahimci fikirin da muke cirewa a cikin wannan ne to haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki ya taimaka to a shahidai na kawo wannan ne akan in mutane suka ce ba su san limancinka to kai kokari ka bari don irin wannan din ta taba faruwa a wurin yaki komanda ne na yaki kuma shine liman shi kuma akasin wancan yake shi in ya tashi sai ya karanta fatiha sai ya karanta surar da yake so ana sa rai yayi ruku'u sai a ji yayi qul huwallahu shi kuma akasin wancan in ya sake tashi sai ya fatiha sai yayi surar da yake so sannan sai ya qul huwallahu aka kada aka raya yace shi kuma ba zai daina ba ai shine komanda da aka dawo suka fada annabi sallallahu alaihi wasallama nan shi ma annabi ya mishi albishir irin wannan dan haka hadisan guda biyu ne amma ka ji launin su wannan ya faru a wurin yaki wannan ya faru a masallacin Quba a can Madina Allah ya ce maka an Sauban radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala daga Sauban yace daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa Allah yace la yahillu limri'in an yanzura fi jawfi baiti mri'in hatta yasta'zinahu fa in nazara faqad dakhala wa la ya'ummu qauman fayakhussa nafsuhu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum wa la yaqumu ila as-salati wa huwa haqinun akhrajahu ibn majah wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun ga kuma wani hadisin jama'a daga sahabi Sauban Allah ya kara mishi yarda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Sauban ya karbo wannan hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala wala yake la yahillu limri'in an yanzura fi jawfi baiti mri'in hatta yasta'zinahu bi halatta ga wani mutum ya leka gidan wani ba har sai ya nemi izinin shi a musulunci muna da abu biyu na ladabin shiga gida shine sallama da neman izini in ka zo gida sai ka ce assalamu alaikum ko da gidan abokinka ne ko gidan amininka wadannan al'adu namu mu cire su jama'a mun dan ka zo gidan abokinka kai sallama sai aka fito ina ga kai ne caca wani kai ne kuma kake sallama to tsaya kai sallama to tsaya kai ta sallama kai ne yanzu kake sallama a gidan nawa wato ma ashe ni baka yadda da ni ba wai kai so kake ka ga mutum ya shigo maka kaman miciji haka labadi ne daga cikin ladubba na musulunci jama'a idan ainihin wato mutum zai shiga gida to lallai ne yayi sallama nassin qur'ani da sunna suka tabbatar da haka abu na farko kenan idan kai sallama ba ansa ba sai ka dan saurara sai ka sake yin sallama idan ba ansa ba sai ka saurara sai ka sake dan bada lokaci sai ka yi ta uku in ba ansa ba sai ka juya ka tafi idan ko kace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah to yanzu kai sallama an amsa maka to sai ka ce in shigo in aka ce eh sai ka shigo in aka ce saurara sai ka saurara in aka ce koma sai ka koma kar kuma ka yi fushi saboda sanda ka zo mishi din nan baka san halin da yake ciki ba tayi ya ce maka shigo wato a shirye yake ba komai tayi yana tare da iyalan shi ko kuma yana zauna irin zaman mai gida a cikin gidan shi yana da yancin ya zauna duk yadda ya so ko kuma gidan a hargitse yake ana fada kaga yana da yanci ya ce maka saurara ko kuma koma ko kun fahimta da ba dan haka duk sanda yace saurara sai ka saurara duk sanda yace koma sai ka koma shine Allah yace huwa azka lakum haka ce maka koma sai ka koma Allah yace shi yafi maka zaman lafiya kar ka koma ka zarge shi to anan yanzu wannan hadisin ba ma magana shiga yake ba tukuna yana son ya nuna mana ne in har ka leka gidan ba tare da izini ba to ka shiga kenan gashi fa in nazara idan har shi bakon ya leka gidan faqad dakhala to ya riga ya shiga gidan kenan ku duba kuma ba haka bane ina banda ina marabban da fada mutumin da aka ce tsaya a zaure ka tsaya kai sallama sai ka leka wani haka da hanga yana yi wani ma yana sallama yana dan leka haka yana hangen yaya cikin gidan yake a'a musulunci shi yayi saitin dabi'u jama'a da al'adun mutane saboda karka sake ka leka har sai kai ne sai ka nemi izini kuma an baka izini din anan idan ka sake ka leka ku ji jama'a ko ka shiga ba tare da an maka izini ba to yana da yancin duk abin da ya maka ya halatta misali ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai ka ainihin dibi kasa sai ka watsa mishi sai a aikace annabi Musa yayi haka. Annabi Musa yana zauna a cikin gidan shi, sai aka turo mishi mala'ikan mutuwa. Amma mala'ikan mutuwan sai zo mai da sura ta mutum, bai san cewa mala'ikan mutuwa bane, kawai sai ga mutum ya shigo cikin gidan shi, kawai sai ya dibi tsakuwa ko kasa haka sai watsa mai a ido, sai juya ya koma. Da ya koma sai ce wa Allah, ya Ubangiji ka aike ni ga bawan da baya son mutuwa. Ku karanta waɗannan hadisan duk suna cikin Sahihul Bukhari. Sai ya ce, to yanzu ka koma ka ce wa Musa tunda dai baya son mutuwa, to ya je ya ɗauki tafukan hannayen shi guda biyun nan haka, ya kifa yatsun shi da tafukan akan bayan ko akan doron sa, gwargwadon yawan gashin da yatsun shi suka rufe da hannayen shi, gwargwadon haka zai rayu a duniya tunda dai baya son mutuwa, tunda gashi har ya buge maka ido, har ya fasa maka ido daya. To da wannan mutum ya dawo ya faɗa wa Annabi Musa haka, sai Annabi Musa ya gane, to ashe ɗazu mutumin nan da newa haka ashe mala'ika ne. Kun fahimta? To abin da zaka ce, to shi mala'ikan yayaye haka? Shi mala'ikan dokar ba ta aiki akan shi irin yadda take aiki akan mu. Sai kawai sai ya shiga, ba sai ya yi sallama, ba sai ya nemi izini ba. To sai zama kuma shi Annabi Musa bai san shi a wannan surar da bai kuma gane shi ba. To da ya zo ya faɗa mai haka, sai Annabi Musa ya ce, to ka koma ka ce wa Allah, bayan na yi waɗannan shekarun da gwargwadon na dafa bayan sa shekaru miliyan ko triliyon ko malala gashin tinkiya da Bahaushe yake cewa, koma nawa ne? Sai me da ya dawo sai ce Allah ya ce, bayan haka kuma sai mutuwa. Sai ce, to mutuwar ta zo mana yanzu. Sai ce, sai dai kawai zai so ya dan matsa ya shiga cikin Baitul Maqdis in ya so mutuwar ta riske shi, ko da in ya shiga ne da dan tafiya yar kadan. Shine sai Annabi ya ce, sai Allah ya yi wa Annabi Musa wannan alfarmar, yana shiga cikin Baitul Maqdis, kasar Baitul Maqdis, sai ya fadi ya rasu. Sai Annabi ya ce, da a ce a can muke yanzu, da na nuna muku kabarin Annabi Musa indal kasibil ahmar, a wurin tudun wani janya shi. Wannan hadisin me yake nuna mana? Shine idan mutum ya shigo gidanka ba tare da izini ba, kana da haƙƙi akan ainihin ka ɗibi tsakuwa ka watsa mishi ko ka daka mai tsawa ka kore shi, kana da kuma haƙƙin ka yafe mishi. Saboda dama haƙƙin ka ne, ku duba jama'a, haƙƙin ka ne. Ba wai sunna ce wajiba da aka ce lalle kai mishi haka ba, a'a, haƙƙin ka ne ya taka. Ko kun fahimta? Kana da ƴancin ka ce ka yafe mishi. Sai ka ce, malam me haka kuma? Sai ce, to Allah ya haƙuri, wallahi ina ta zancan zuci ba ma san na shigo gidan ba. Kun san yana faruwa haka. Ko kuma ba ƙauye ne, a ƙauyensu an saba duk gidan da ka je kawai za ka shiga ne sai ka je ƙofar ɗaki. Ko kuma irin mutanen Kudu ne, yanzu a Kudu jama'a gidan haya kowa shiga yake, sai ka je ƙofar ɗaki ne kake, duk sanda ka zo kawai sai ka shigo. Yana zuwa kawai shi kenan sai ya shigo. Da ya shigo kuma ashe al'adar mutanen gidan su kuma ba su ɗauki haka ba. Kaga me ya kamata a nan? Sai kai mishi irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa mutanen ƙauye, in suka zo suka saba ladabi. Wani mutumin ƙauye ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, in sabahan, mutumin Makka ne ma kafiri, sai ya ce, in sabahan, barka da asuba. Sai manzo Allah ya ce, kai ciwo, Allah ya canza mana wadda tafi wannan, mu yanzu assalamu alaikum muke cewa. Sai ya ce, to ai kun san ni hadithu ahadin ne, wato sabon shiga ne, baƙo ne yau na zo, ban san yadda al'adar ku take ba. Kaga anan da ya zo ya ce barka da asuba, Annabi ya ce ta shiga ba mu wuri da magujan banza, mu musulmi ne, salamu alaikum muke cewa. A'a, na ɗaya, na biyu, wani ba kawai ya zo masallaci, ashe ya ji wa'azi ne, sahabbai sun je sun yi wa'azi, shi ne ya zo ya tabbatar. Da ya zo sai ya jawo raƙumin shi har cikin masallaci, Annabi yana ganin shi sai ya kyale shi, ya zo durƙusa da raƙumin shi, ya zo ya ce wa Annabi barka da asuba, cikin kuwaye Muhammadu, ka ji fa, barkanku da asuba jama'a, cikin kuwaye Muhammadu. Sahabbai suka ce, wannan mutumin nan jannan da ke kwance yana kashin gide. Ce, to kai ne dan Abdulmuttalib? Ya ce, eh, ni ne. Annabi ya saba da su mutanen kauye, dan haka psychology na da'awa dole ka karanta psychology mutane iri-iri, mutanen kauye da akwai wasu waɗanda kuma ba sa magana a hankali. So duk ana son a matsayinka na mai da'awa ka iya wannan. in baka iya ba zaka tafi kana da awawurin wasu mutanen sai ku take ta fishi da su su ba sa magana a hankali saboda me haka al'ada su take wani kuma yadda zai addressing dinka ba ruwan shi kai ka saba sai an ce ala gafar ta mala ko ala jikan mallan eh sai ka ji ya ce da Allah kai yaya ma hukuncin sujudar da adin nan kaga sai kaga wannan bai da kan gado a'a sai kaga mai hukuncin sujudar da adin in kuka kebe gefe guda sai ka ce mallan eh a cikin ladabin magana ba a kira mutum a ce da Allah kai sai a to kaga sanni bako ne to su haka suke a garin su kaga adda'iya matsayin ka ne da'awa ana son ka rinka duban irin waɗannan kana ba da uzuri mutumin nan da ya shigo da raƙumi cikin masallaci annabi bai kore shi ba me ya mishi da yazo waɗannan abubuwan gaba daya sai annabi ya bashi uzuri uslubin tambayar ji yadda yazo cikin ku waye Muhammadu sannan sahabbai kuma suna da natsuwa ba duk wanda yazo wa annabi wauta suke tashi su daka shi ba duk malamin da ya bude haka a majalisin shi zai rusa majalisin da duk wanda yazo ya rashin kunya a majalisin malam ku tashi ku daka shi a ku jira umarnin malam tukuna dan yanzu da a ce sahabbai sun dauki haka wannan mutumin da ya shigo da raƙumi to za su daka shi yanzu kaman muna zaune muna karatun nan sai ga mutum yana kikikiki zai shigo da jancan din shi nan ko zai shigo da basfa shi nan abin da yake nan raƙumi ya jawo ya shigo zo kwantar da raƙumi kuma yace barkanku da asuba cikin ku ya Muhammadu ka ce wani sai yace kai ne dan Abu Mudallib yace eh to nazo ne zan maka tambayoyi amma fa zan tsananta maka kanka ji haushi na annabi yace ina sauraron ka sai yace wani mai wa'azin ka yaje garin mu yayi wa'azi yace wai ka ce Allah ɗaya ne ba abin bauta da gaskiya sai shi haka ne annabi yace haka ne wai ka ce sanmeli guda biyar za a rinka yi a wuni tsakanin dare da rana haka ne yace haka ne wai ka ce kaza din ya tambaya game da rukunin musulunci nan da ya gama sai yace to ni sunana Bimamu dan Sa'alaba ni dan uwan su Halimatu Sa'diya ne kaga ashe kawun annabi ne ma kun ga yadda abin yake kaga sai kan kana da saurin hannu wata ran zaka daki uban mataka zaka daki kanin ubanka wata ran kana da saurin hannu ko kun fahimta sai yace sunana Bimamu dan Sa'alaba ni dan uwan su kabilar Banu Sa'ad ne cikin su Halimatu Sa'diya daga nan anguwar nake kaga anguwar da suka rike annabi ya shano nan mutanen su mai wa'azin ka yaje yayi wa'azi sai shakka ta kama mu sai suka nado ni ni wakilin su in zo in ne tabbatar to in baka shaida cewa duk gaba ɗaya mutanen sun musulunta jama'a kun fahimci yadda abin yake to shi yasa a cikin tsarin da'awa kuka ga cewa Allah bai taba turo wani manzo yazo ya karantar da mutane addinin musulunci ba sai ya kai shekara 40 saboda shekara 40 ta isa ta sa kwakwalwarka ta fara nuna amma bata kai ga nuna ba amma yanzu haka turo dan shekara 17 a cikin harkar da'awa karshen ta kafin da'awar ta wuce anguwar su ya watsa ta wani ya bata mishi rai wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza to shi yasa za ku ga wata hikima ta wasu jami'o'i na duniya a yau idan suka tashi diban dalibai wanda suka ganshi ya dan kore shekaru da yawa sai su jefa shi kulliyatul da'awa wa usuluddini yaje karanta tauhidi da wa'azi saboda me ana san mutanen da za su shiga harkar da'awa da wa'azi zama suna da gogewa da kuma sun fara nisa a cikin shekaru adan kun ga saboda da'awa harka ce da take bukatar gogewa dan aka ga Allah ya saka annabi cikin harkar kiwon dabbobi wanda duk ya iya da dabba jama'a ya hakuri da ita eh sannan wanda ya iya da ɗan iska irin ɗan iskar Makka tun a wancan lokacin kamar yanzu a Lagos wanda duk ya iya da ɗan iskar Lagos don haka tura shi Kano an rage mai aiki ne ma ɗan daban kananan alhaki ne tunda a Lagos ɗan daban Lagos rijista ma suke da ita gwamnati ta san da su su ma karamar gwamnati ce a gefen gwamnatin gaskiya to wanda a ce mutumin da ya zauna a Lagos ya iya mu'amala da ɗan daba area boys na Lagos sai ka ce an turo shi ya zo nan Zaria waɗannan ɗan kananan ɗan caku waɗanda naira biyar biyar ma suke ansa ko su tara mai rake su karɓi kwaya uku su sha su gudu eh wanda a Lagos tafiya an ka ne a motar ka sai ka danna child lock din nan in ba haka ba kana tafiya a motar ka baka rufe kofofin ba baka dabbanna waɗannan ƴan matsi kofa ba sai kai sai kaga wasu baki sun shigo mota a Boslo kaga wannan ya bude kai ya shigo shikenan sai an nuna ma bindiga a ce to ka natsu mu ci gaba da tafiya ana tafiya duk sai sun dauke hankalin mutane cewa tare kuke sai ce to kawo abin da ke tare da kai ka kawo shikenan systematically sai su fita sai su watsa sai su sake shiga wata mota sai kuma in kai magana to za a fara da kai haka a Boslo ɗaya sai su yi wa mota dan haka sai kaga kowa ya danna ko baka da air condition ka rufe glass ka daddana ka hakura wani zafin yafi wani zafin ba ta an gane to idan kun fahimci wannan jama'a mai da'awa ana buƙatar shi da ƙwarewa abinda waɗannan nasoshin suke nuna mana kenan mai da'awa ana buƙatar shi da ƙwarewa saboda haka abu na farko kenan abu na biyu da yake cikin wannan hadisin wala ya ummu qauman fa yakhussa nafsuhu bi da'awatin dunahum kada wani limami ya shugabanci mutane ya keɓa kanshi da wata addu'a banda su ina ma'ana haka yanzu kan ka samu dattawa da basu iya larabci ban sanin addu'a sai ka ji yana Allahumma iftah li abwab rahmatika Allah ka bude min kofofin rahmatka shine addu'a kai ku kuma fa amin dai kai ku mishi amin Allahumma ghafir li Allahumma rahamni Allahumma adkhilni aljannata to din limami a sallah in yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in fa'ala faqad khanahum in yi haka ya ha'ince su to amma anan akwai abin duba akwai lafuzza na annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda ba a canza su wadannan lafuzzan ba a canza su amma ga bayanin da malamai suka yi ku karanta littafin al-azkar na al-imam an-nawawi littafin al-majmu'u sharh al-muhadhab na al-imam an-nawawi din cewa idan addu'a ce wanda kake yi a sirrance baka iya yi da lafazin ka kai kadai domin sanda kake taka su ma suna tasu idan addu'a ce wanda ba addu'a ce ma'asura ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu ta nan ma zaka iya hadawa da su tunda taka ce zaka iya mai da shi lafazi na jam'i amma koda addu'a ce ma'asura kama addu'ar ne kama addu'ar witri amma zaka yi ta a bayyane kama addu'a ta al-qunuti inda nazila zaka yi ta a bayyane su za su ce amin to ka jirkita lafuzan kamar da su su zama lafuzan jam'i misali lafazin hadisin hasan shine Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita to tunda kai liman kana yi su kuma sun yi shiru to yaushe zaka yi ta cewa Allahumma hadini Allah ka shiryar da ni kadai to sai ka ce Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma afaita sai ka mai da shi jam'i ina fata an gane dan haka a zahiri wannan zai zama lafuzan addu'a da ya zama zaka yi ta ne a jumillance wanda ta shafe ka ko kuma ainihin abin da ya zama yadda muka yi bayani dai sanna wa alaikum
kamar addu'a wajen tarawih da haka akan kara da addu'a ga sauran jama'a da
to in kace a tarawih a witri ne wato asalin addu'ar witri ka abinda ake so wannan matanin kai ake so addu'ar witri jama'a Allahumma hadini fi man hadaita kana gama ta shikenan in a goma da karshe ne ai ko a rabin azumi na karshe sai ka tsara da salati amma addu'ar yi da mutane suke shigo da su ba a saurin cewa ya halatta kuma ba a saurin cewa bai halatta ba sai an dubi halin idan hali ne na nazila yayi daidai da wani bala'i da ke faruwa ko wani alheri da ake nema to za a iya ainihin hadawa da wasu addu'o'in akan addu'ar witri idan ko ba hali ne da ake bukatar wannan ba to a tsaya ga addu'ar witri kawai sauran addu'o'in da suka shafi abin nan sai a yi su a wasu wuraren amma abin ya zama ya mutane jiki duk addu'ar witri kawai za a hada gaba ɗaya sai ta zama ka ba addu'ar nazila da sauran addu'o'in yau da gobe Allah ya taimaka na'am 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 to kun fahimci me sallama wa ya bi yayi sallama kuma shi lallafa yana bukata a ganshi gidan nan to ya iya karawa ta hudu in ya fahimci ba a ji shi ba akwai wata al'ada ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wadda al-imamu ibnu abi shayba ko abdurrazzaq ɗayan su suka rawaito da isnadi sahihi cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama in suka zo gida kanu yaqra'una al-abwab, suna kwankwasa kofa. Anan abin cewa shine in ka fahimci in kai sallama ba za a ji ka ba, to yi sallamar sai ka kara da kwankwasawa. Ina fata an gane. Ko kuma bayan kai guda uku da aka ce ba a ji ka ba, to sai ka koma kuma kana kwankwasawa. In ba haka ba fa, yi wata al'ada daga cikin al'adun da aka samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kai, idan kai wannan din guda uku sai ka dan koma baya, sai ka dan sake dawowa. Wato yanzu wannan wani zuwan ne kenan, ba na dazu ba. Ina fata an gane. To babu laifi sai kai haka. Sannan wala yaqumu ila salati wa huwa haqqun, kar ya miƙe yana salla a halin yana da ainihin bukata, yana da matsuwa ta fitsari ko ta kashi ko ta yunwa, duk ba a son haka. Wannan hadisi al-Imamu Ibn Majah da Tirmidhi suka rawaito shi, wa qala Tirmidhi yace hadisun hasanun, hadisi ne kyakkyawa. Gashi al-haqqun din nan yace al-haqqun sawa da al-haqqun, da al-haqqun duk ɗaya ne, zaka iya cewa al-haqqun, zaka iya cewa al-haqqun, ismul fa'il ne duk ɗaya. Sai yace wa huwa allazi ubisa bauluhu, shine wanda aka tare fitsarin shi. Kun gane? Yace ka duba littafin An-Nihaya, ma'ana kada mutun ya tashi sallah yana matsa da fitsari, kada mutun ya tashi sallah yana matsa da kashi, ko matsuwa dai kaka tashi sallah a matse. Wannan hadisi malam yace sahihun hadisi ne, sahihi, rawahu Tirmidhi, Tirmidhi ruwaito shi a lamba ta 357, wa Abu Dawud da al-Imam Abu Dawud a lamba ta 90, wal Bukhari fil Adab al-Mufrad da al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad alamba ta 1193, bi tahqiqi da tahqiqi na Samir yayi tahqiqin littafin al-Adab al-Mufrad, Adab al-Mufrad da Albani ya mai da shi da'ifi da Hasan, da'ifi da Sahih, sai ya hada su shi kuma sai ya tahqiqi ya zuba waɗannan hukuncen a cikin mujalladi biyu. Wa qala al-Bukhari, Bukhari yace asahhu ma yurwa fi hadha al-bab, asahhu ma yurwa fi hadha al-bab hadha al-hadith, wannan hadisin shine mafi ingancin abin da aka rawaito a cikin wannan ainihin babu, wato a ƙarƙashin wannan matsala. Jama'ar musulmi, kun ji bayanai dangane da abin da ya shafi limanci da ka'idojin da abubuwan da suka shafi limanci. Malam sai ya ce babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallama, babin da ke bayani akan siffar sallar manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ashe wannan ya nuna jama'a malamai sun dade suna bayanai dangane da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Shaza da aka gani a cikin littafin hadisai da littafin fiqh da makamantansu suna kawo babin da ke bayanin yadda ake siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha Allah ya kara mata yarda, tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza iftataha as-salata qala subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, akhrajahu abu dawud wa at-tirmidhi wa ibn majah. Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza iftataha as-salata, idan zai fara sallah. Me yake nufi da fara sallah? Idan zai fara karatun sallah, bayan yayi kabbara harama Allahu akbar, kafin ya fara karatun sallah, kala sai yace subhanaka allahumma wa bihamdika, tsarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah, wa tabaraka ismuka, sunanka yayi albarka, wa ta'ala jadduka, girmanka ya daukaka, wa la ilaha ghayruka, babu wani abun bautawa in ba kai ba. Annabi yana fadin haka. Jama'a ku duba, wannan sallah ce wadda Annabi ya bude ta, wadda take da cikakken girmama Allah da tsarkake shi da gode mishi, ma'ana duk wasu kalmomi na yabo sun tabbata anan. Jama'a, akwai tabbatar da wahadaniyya da yace la ilaha ghayruka, akwai tabbatar da majdi, girma ga Allah, akwai tsarkake ainihin sunan Allah, akwai tasbihi, akwai kuma tabbatar da cika albarka sunan Allah. Kashi wannan hadisin malai kawa kasa sai yace da'ifun, shi kuma wannan hadisi ainihin da'ifi ne. Rawahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a lamba ta 776, min tariqi Abdussalam ibn Harb al-Mallai, Abdurrahman dan Harb al-Mallai, ta hanyar shi aka ruwaito hadisin. An Badil ibn Maisara, daga Badil dan Maisara, an Abul Jawza, daga Abul Jawza, an Aisha, daga Aisha, bihi Aisha ta ainihin faɗi wannan hadisi. وقال ابو داود, ابو داود سي يتي وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب, وانا حديثي ده شهره daga عبد السلام بن حرب, ولم يروه باب وند يرويتو شي الا طلق ابن ابن غنام, سي طلق بن غنام, وقد روى قصه الصلاه عن بديل جماعه لم يذكروا فيه شيئا من هذا, يتي اي اكو طالبي دهوا ده suka ruwaito bayanai dangane da sallah daga malamin su Badil amma ba su ambaci komai na daga irin wannan addu'a ba. Ta yau kura za ta ci kura kenan. A duniyar ilimi yana daga cikin mutanen da Samir yake girmama su shine Sheikh Ahmad Shakir. Sheikh Ahmad Shakir malamin hadisi ne, malamin tahqiqi ne, kasar su daya kuma da Samir. Samir yana girmama shi sosai, amma ka gane malaman hadisi kullun sun fi girmama manzon Allah fiye da kowa. Wallahi da amanu ashabbu hubban lillah ko to sai ce wa qad hawala Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah تصحيح الحديث في تعليقه على سنن الترمذي yace Sheikh Ahmad Shakir yayi kokarin ya inganta wannan hadisin, yayi iyaka kokarin shi ya inganta wannan hadisin akan ta'liqin shi da sunan at-Tirmidhi. Wa ayyada zalika bi hadisi Abi Sa'id al-Ati ba'dahu, sai ya karfafi wannan ainihin hadisin da muke magana da wani hadisi wanda gashi nan zuwa ba da dadewa da wanda yazo daga ainihin Abu Sa'id al-Khudri a bayan shi. Ina fata an gane. Sai ce wa hawala zalika shaykhuna aidan, malamin mu ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma yayi kokarin haka. Fil irwa, a cikin irwaul galil a mujalladi na biyu shafi na 50, ba'da an basata kalam Ahmad Shakir, bayan Albani ya kawo maganganun Ahmad Shakir gaba daya, wanda magana Ahmad Shakir tana kokarin tabbatar da ingancin hadisin, shi ma Albani sai ya kokarin haka bayan kawo maganganun Ahmad Shakir. Wa zada fihi, sai ya kara nashi bayanan a ciki. Sai Samir ya ce walakin al-haqq, sai dai gaskiya shi ma ara a iya ganina ma Abi Dawud rahimahullah, tana tare da Abu Dawud Allah ya ji kanshi. Me ce ce gaskiya? Kun ga ai Abu Dawud ya raunana riwayar amma a fakaice, da Nasiruddin al-Albani da Ahmad Shakir kuma su kuma sun yi inganta hadisin a takaice kenan ko na ba da an gane. Sai shi ya ce amma a gaskiya Abu Dawud ya fi dacewa. Fa bil idafa ila al illati allati zakaraha Abu Dawud, yace banda illa matsalar da ke cikin wannan hadisi wanda Abu Dawud ya fadi, wa hiya isharatun ila al mukhalafa li hadisi Aisha, illar ita ce nunin da ya zuwa ga sabanin da shi ne riwayar hadisin wato Abdusalam yayi wa sauran ƴan makarantar su. Kun fahimta? Idan Abdusalam ya kasance mutumin kirki ne ya saba wa ƴan makarantar su, ishara ce zuwa ga cewa lafazin shi ya zama shaz kenan. Idan kuma shi mutumin banza ne ko mai rauni ne, lafazin shi ya zama munkar kenan. Sai ce to ishara zuwa ga saba wa hadisin Aisha wa ainihin wato da ya faru wannan hadisin na 183 zai zo da hadisin anan kuma za ku ji hadisin da ya saba wa. Sai ce hunaka illatun ukhra, akwai wata matsalar daban, wa hiya al-inqita bayna Abul Jawza wa Aisha. Abul Jawza da yace ya karbo wannan hadisin daga Aisha, shi kuma bai taba haduwa da Aisha ba, an samu matsala anan. Ya zama wannan hadisin kenan al-mardudu li sababi saqatin fil isnadi, akwai matsala. Daya daga cikin matsaloli guda 15 da ke sa a ki karban hadisi ta faru a wannan hadisin. Matsaloli 15 ne suke sa a ki karban hadisi jama'a, guda 5 suna komawa zuwa ga isnadi ne tsakanin wannan malami da wannan malami. Sune ne, sune ta'liqi da irsali da tadlisi da ta'dili i'dali kenan, da kuma inqita'i. To inqita'i ya faru. Dalilai 10 kuma da ke sa a ki karban hadisi, waɗanda su kuma suna komawa ne zuwa ga mai riwaya, su kuma sai aka kasa su biyu, 5 suna koma zuwa ga mutuncin shi, 5 kuma suna koma zuwa ga hadda shi. Ƙarya, tuhuma game da ƙarya, fasikanci, wannan misali ne na guda 3 cikin 5 ɗin na kawo. Kaga waɗannan suna koma zuwa ga halin mai riwaya ne. Akwai kuma mantuwa da satarci, rashin kula, ma'ana wurin kowa ma ka karba hadisi ko mai gaskiya ko makareci, wannan kuma yana komawa ne zuwa ga me, zuwa ga ɗabi'ar shi mai ainihin abin nan, ma'ana yana da mantuwa a ɗabi'ar halittar shi, yana da sakarci, wurin kowa ma sai karba hadisi. To waɗannan dalilai 15, ɗaya daga cikin su in ta faru a cikin hadisi jama'a ba a karban hadisin, to ta faru a wannan hadisin, shine yake cewa wa hiya al-inqita baina Abu Jawza wa Aisha iz lam yasma' minha shay'an, tunda Abu Jaza yake bai taba jin wani hadisi a wurin Aisha ba thumma huwa marwiyun min tariqi Harisa ibn Abi Rijal sannan kuma wannan hadisin fa ma an ruwaito shi ta hanyar Harisa ne dan Abi Rijal an amrata daga Aisha ai daga Amra an Aisha rawahu Tirmidhi ya ruwaito shi kun ji ta wata hanyar kuma an fahimci wannan da kyau a cikin lamba ta 243 wa ibn majah da ibn majah a lamba ta 805 wa qala Tirmidhi sai Tirmidhi yace wa harisatu shi harisatu dinnan kattakallama fihi min qibali hizhi tabtu kullima fihi min qibali hizhi malamai sun yi magana an yi magana game da shi game da wajen hadda shi mana kun ga wannan hanyar in ita ce waccan din ma akwai matsala amma wata ce kuma akwai wata matsalar da ba qultu ni samir sai nace qala anhu al-bukhari barku da abin da bukhari ya fadi game da harisa din wa abu hatim da abu hatim cewa yayin munkarul hadith wa qala abu zur'a kuma yace wahil hadith wannan mutum hadisin shi mai rauni ne wa qala an-nasa'i wa ibn ma'in nasa'i da ibn ma'in suka ce laysa bi thiqa ba amintacce bane wa alaihi akan haka fala yufrahu bi hadha at-tariq wannan hanya ma ka ai munna da ita ma kun ji tana da nakara sai ce wa hadha al-hadith wannan hadisin da muke magana akan cewa abu dauda ya rona nashi ko aiban ba afahu Daraqutni wal Baihaqi Daraqutni ma da Baihaqi sun rauna nashi magana da malam Samir yake so yace maka ajumillance ita ce malaman hadisi tsakanin nada da na yanzu sun yi sabani game da inganta hadisin nan ko rauna nashi al-imamu Abu Dauda da Daraqutni da Baihaqi su uku kenan sun rauna hadisin al-sheikh Ahmad Shakir da shi da Muhammad Nasir Din al-Albani su kuma sun inganta hadisin to inda zaka gane wannan harka ta mu babu son zuciya a cikin ta sai Samir ya goyi bayan waɗancan manyan malamai da suka gabata saboda ganin maganar su ce daidai waɗannan malamai da suke matsayin malaman shi na zamanin shi ko na kusa da shi sai ainihin kai daga mara musu baya saboda maganganun su ba su da ƙarfi ko kun fahimta jama'a dan haka wannan hadisi da'ifi ne daga ƙarshe sai ya ce وزاد المصنف رحمه الله في الصغرى قبل هذا الحديث كافن wannan hadisin ainihin wato mai wannan littafi ya kara da ainihin wani hadisi a cikin as-sughra wato kafin wannan hadisi na 183 ya kara ainihin hadisi na 90 hadisan hadisi daya huwa as-sahu adiyatul istiftahi shine mafi inganci daga cikin addu'o'in du'aul istiftahi wa huwa gashi wanda yake da littafin undatul ahkami as-sughra sai je duba shine hadisi na 89 anan kuma malam ya mishi lamba da na 90 yace an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya kara mishi yarda kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza kabbara fi salati manzo Allah ya kasance idan ya kabbara a cikin sallah sakata hunayatan sai ya dan yi shiru dan kadan qabla an yaqra kafin ya fara karatun sallah fa qultu sai nace da shi ya rasulullahi ya manzon Allah bi abi anta wa ummi na baka falsar uwata da ubana ma'ana wannan kalma ce ta girmamawa an fahimta sahabbai suna yin ta suna cewa bi abi anta wa ummi na baka falsar uwata da ubana malaman hadisi bayan sahabbai su ma suna yin kalma aikace sun ce bi abi huwa wa ummi na bayo manzon Allah falsar uwata da ubana ma'ana kaman na dauke su na ba da su ko kun fahimta gaba shine mawaki yake cewa fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullun bihi ba'da dalali qad ihtada ce mun bawa manzon Allah fansar uwanmu da ubanmu domin da dukkan mu batattu ne ta hanyar manzon Allah ne muka shiryo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya taimaka fa qultu ya rasulullahi bi abi wa anta ummi ra'aytu sukutaka baina at-takbiri wal qira'a ma taqulu ya manzon Allah shirin nan da naga kana yi tsakanin kabbara harama da kuma fara karatu me kake cewa wannan hadisin yana nuna mana idan kaga malamin ka yayi abu a sallah wanda baka sani ba sai ka tambaye shi wajen tambayar nan ana son ladabi to ladabi ya danganci da al'umma suke jama'a kamar yadda nace yanzu nan kun ga shi abin da yace kenan ko ya rasulullahi bi abi anta wa ummi bahaushe shine zai ce ana gafarta malam na fatan mun gane ko wata kalma dai ta ladabi gashi me kake cewa kala sai annabi yace aqulu cewa nake allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas allahumma ighsilni min khataaya bis-salji wal-ma'i wal-baradi rawahu al-bukhari bukhari yarwayta wannan a lamba ta 744 muslim kuma a lamba ta 598 bari mu maimaita mana karanta ta da farko dai mallan yace huwa asahu adiyatu listiftah wannan ita ce addu'a mafi inganci ta du'a listiftah ma'ana abinda ake cewa jama'a a salla idan kai kabbara kace Allahu akbar sai kai shiru to shirin nan da kake ga addu'ar ita ce Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya Allah ka nesanta tsakanina da kurakuraina kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib kama yadda ka nesanta tsakanin gabas da yamma allahumma naqqini min khataaya Allah ka tsabtace ni daga kurakuraina kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas kama yadda ake tsarkake ko ake tsabtace farin tufafi daga dauda ad-danas dauda datti allahumma ghsilni min khataaya Allah ka wanke ni daga kurakuraina bis-salji da kankara wal ma'i da ruwa wal baradi da kuma dusar kankara akwai bambanci tsakanin as-salji ita ce kankara guda guda sannan al-barad snow ita ce dusar kankara wanda take zuba abin da yasa ɗayan dabi'u guda biyu in suka tsanani to suna cire datti sanyi in yi sanyi yana cire datti zafi in yi zafi yana cire datti waɗanda suka dade a duniya daga cikin ku sun san sanda ake wanki da soda to soda dafa ta akan yi in aka dafa ta tufafin ya fita kuma ko a yanzu in zaka wanki in kasa da ruwan zafi so da dama tufafin ya fita to haka aka san haka anan yana cewa Allah ya wanke shi daga laifukan shi da kankara ina ma'ana kankara kankara dai da aka sani an gane sannan wal ma'i da ruwa wal barad ku kiyaye haka ake karanta an kace bard in kai wara dauri to ya zama sanyi 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 cold in kace barad kuma ya zama snow dan haka ku bambance akwai bambanci tsakanin cold da snow sanyi da kuma me dusar kankara to dusar kankara wanda ke zuba a kasashe masu sanyi irin Russia da Ingila da makamantan su ita ake kira snow da turanci to ita ce barad amma in kace bardu ka daurara to ya zama sanyi cold weather kun gane jama'a Allah ya bada taimako idan mu ainihin karanta wannan sadar dan ku ji gashi inda yake cewa wa akhrajahu har wa yau al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi min hadisi abi sa'id al-khudri daga ainihin hadisin abi sa'id al-khudri wanda malamin yake ishara akan cewa malamin ko yana nufin ya istishhadi da wannan ne wato ahmad shakir rashid nasiruddin al-albani so fi istishhadi da hadisin abu sa'id al-khudri an gani akan su karfafa hadisin aisha gashi a kasa sai yace da'if wannan hadisi mai launi ne rawahu an-nasa'i nasa'i rawaito shi a mujalladi na 2 shafi na 132 jama wani babban malamin mu mutumin kasar Ethiopia da ke zauna a Makka a masallacin Nakasa yake karantar da mu sunanin nasa'i yayi wa sunanin nasa'i sharhi a cikin juz'i 42 bana zuwa na ya bani copy katan guda ne littafin juz'i 42 aka fara buga sai aka da aka hade shi sai zama mujalladi 20 manya manya na karanta littafin nan tsayen wata guda ko fiye da haka da na zauna a Makka bana har ni nake ta'aliki akai nake cewa babu shakka wannan ya gama wasu manin nasa'i aiki fiye da gamawar da Ibn Hajar yawa Bukhari akan Fathul Bari mujalladi 20 ne amma juz'i 42 ne sai aka matse su amma katan guda ne littafin kato sai wanda ya kosa ya koshi ya kosa kuma zai iya daga abin nan katan guda ne littafin sunanin nasa'i wa sharhi sannan kuma wannan sharhin an zuba mana shi gaba ɗaya akan DVD akan CD na computer ku to littafin da yana nan kan hanya zai iso insha Allah amma DVD kan tun bara ma ina da su na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu asalin shi mutumin kasar Ethiopia ne sai dai kuma zama ya kama shi yanzu haka ne kaje din ranar Alhamis yake yin wannan darasi din daga karfe 8 na dare zuwa ainihin karfe 9 ko karfe 10 yana karantar da ainihin sunan Nasa'i din to yayi sharhin shi Allah ya saka mishi da alkhairi to shine wannan sai ce wa Allahu bil irsal ya illanta ainihin wanto Nasa'i ya ruwaito hadisin kuma ya illanta hadisin yace hadisin yana da illa ta irsali ɗaya daga cikin illolin da muka faɗi ɗazu guda biyar وقال احمد احمد كما يتي لا يصح هذا الحديث وانا حديث بي انغانتا با سي مالن يتي ورواه ابو داود سي دي كما ابو داود روايته وانا حديثي على نمبر 775 والترمذي ترمذي على نمبر 242 وغيرهما ده ودانسو مالمان وعندهما زياده صحيحه سي يتي ا cikin riwaya wadannan malamai akwai wani kari wanda yazo a cikin wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri wanda karin yana da inganci umbur bulugal maram yace ka duba bulugal maram a lamba ta 273 bi tahqiqi tare da tahqiqi na jama'a kun ji yadda aka kwana karshe dai ma'ana abin da yake son yace shine me wannan ainihin hadisin akwai hanyar da ya inganta amma Abu Dauda da Tirmidhi ya ruwaito wanda yake kuma har akwai kari ingantacce sai ka je ka karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ko wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka eh to menene karin eh subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka bayan da yadda global maran din nashi to ku je ku duba global maran din a lamba ta 273 wanne a'udhu billahi samil alim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi abayan me abayan wannan du'aul istiftahi din to kun san me malam samir yake so yace wato anan yayi maka tsabar kanikanci ne na ilimin hadisi shine wannan hadisin da riwayar Aisha da dukkan hanyoyin da yazo bai inganta ba da wacce riwaya inganta kenan da riwayar Abu Sa'id al-Khudri wadda tazo a littafin Abu Dauda da Tirmidhi amma fa akwai ƙarin kuma ingantacce ne to yaya kenan shine subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka to in yazo ya faɗi wannan yayi du'aul istiftahi zai fara karatu sai yace a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi a wata riwayar kuma ta shi wannan hadisin sai ya cire sami'il alim din ita ma ta inganta ita ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi to wannan ta inganta dan haka karshen tika da tik hadisin ya inganta amma ba ta cikin hadisin Aisha ba ta hadisin sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya taimake mu anan muka kwana insha Allah ta'ala zamu tashi a hadisi na gaba da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am halewa ya mama yaya wajen addu'a da nake kafaratul majlis kenan ah kafaratul majlis kowa yana wa kanshi idan aka zauna a wuri za a tashi to kowa zai wa kanshi kafaratul majlis ne ba nan ba kane a madadin kowa bane kowa ya wa kanshi to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka